الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، godiya ta tabbata ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ya sake daddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadisi a cikin littafinmu mai albarka, littafin Umdatul Ahkam na Ash-Shaykhul Imam Al-Hafiz Abu Muhammad Taqiyuddin Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali ibn Ali ibn Surur Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. A karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji tabaraka wa ta'ala, mun kwana a ƙarƙashin babi wanda yake magana akan al-imama. Mun kammala karatun shi muka kwana, wanda a yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan babi wanda yake mai girma, babi wanda yake bayyana mana siffar sallah ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Now,
bismillahir rahmanir rahim. Babu sifati salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama.
Now,
ana abi hurairata radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama idha kabbara fi salati sakata hunayatan qabla an yabra, fa qultu ya rasulullah bi abi anta wa ummi ara'aita sukutaka bayna takbiri wal qira'a ma taqulu, qala aqulu allahumma ba'id bayni wa bayna khataayaaya kama ba'ata bayna al mashriqi wal maghrib, allahumma naqini min khataayaaya kama yunqa thawb al abyadu min al danas, allahumma ghsilni min khataayaaya bil ma'i wal farji wal baradi.
Na'am. Babu sifati salatin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. Wannan babi zai yi mana bayani dangane da siffar sallah ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wato, saboda ibada, Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya shar'anta sallah a gare mu ya wajabta ta a kanmu, to wanda ya koyar da sallah shi ne ma'aiki alaihi salatu wa salam. To, hanyar da za a bi a yi sallah daidai ita ce mu bi yanda ma'aiki alaihi salatu wassalam wato ya koyar da sahabbai sallah, kuma ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli. To, shi kenan wannan babi zai yi mana wato tsokaci akan abin da ya shafi hadithai waɗanda suke bayani akan siffar sallah ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Hadithan da al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim wato suka yi ittifaqi wajen fitar da su a cikin littattafan su. Hadithi na farko a cikin wannan littafi ko a cikin wannan babi shine hadithin Abu Huraira. Ana Abi Hurairata radiyallahu anhu qala, wannan hadithi an samo shi daga Abu Huraira, yarda Allah ta kara tabbata a gare shi. Abu Huraira yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idha kabbara fi salati, ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance idan dai yayi kabbara ta shiga cikin sallah, idan yayi takbiratul ihram bayan an tada iqama, bayan ma'aiki alaihi salatu wa salam yace Allahu akbar idan ta takbiratul ihram, wa sakata hunayhatan, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana yin shiru lokaci dan kadan, ma'ana sakata muddatan qalilatan, wato ma'aiki alaihi salatu wa salam yana yin shiru lokaci dan kadan saboda yana wadansu addu'o'i kafin ya fara karatun Fatiha. To, saboda sahabbai suna da kai tsananin kwadayi akan su san abin da ma'aiki alaihi salatu wassalam yake aikatawa a boye kamar yadda suke aikata abin da yake aikatawa a bayyane, to sai suka yi tambaya akai. Shikenan, faqultu ya rasulallahi bi abi anta wa ummi, wato yana yin shiru lokaci dan kadan qabla an yaqra'a kafin ya fara karatu. Abu Huraira yace sai nace ya ma'aikin Allah bi abi anta wa ummi babana da mahaifiyata fansarka ara'aita sukutaka baina takbiri wal qira'a ma taqul yace bani labarin shurudin da kake yi bayan kai kabbara kafin ka fara karatu ma taqulu me kake fada wato idan aka ce as-sukut shine diddul jahar wato kishe la bayyanawa saboda sun san wannan shurudin da yake akwai abin da yake karantawa shikenan Abu Huraira yace ya rasulullahi babana da mahaifiyata fansarka ba ni labarin abin da kake fada idan kai wannan shurudin bala ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace aqulu allahumma ba'id baini wa baina khadayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghrib da Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ina cewa allahumma ya ubangiji ba'id baini wa baina khadayaya kane santar da tsakankani na da kusakurai na kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghribi kaman yanda kane santar da tsakankanin mahudar rana da mahadarta wato ka sa tsakankani na da kusakure na ya zamanto an yi faufau ba haduwa saboda kaman yanda ba zai yiwu ba gabas ta hade da yamma to haka nan kuma ya zamanto wannan kuskure na ba zai hadu da ni ba wato bainahu wa bainahu amadan ba'ida kenan Allahumma naqqini min khataayaaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas ya ubangiji ka tsabtace ni daga kusakurai na kaman yanda ake tsabtacewa farin tufafi daga datti kaman yanda idan mutum mai tsabta ya saka tufafi waɗanda suke farare a jikin shi yake famal yayi kokari ya nesantar da su daga dukkan datti dukkan gurin da ya san idan yaje zai kwashi kura da dauda to zai kaffa kaffa da wannan gurin Allahumma ghsilni min khataayaaya bil maa'i wath-thalji wal barad ya ubangiji ka wanke ni daga kusakurai na bil ma'i da ruwa wanda yake tsagoro wath-thalji da kuma kankara wal barad da kuma raba amma waɗansu daga cikin malamai suna fassara ath-thalji ita ce raba al barad ita ce kankara an gane ku to wannan hadisi yana bayyana mana idan ma'aiki alaihi salatu wassalamu yayi takbiratul ihram kafin ya fara karatun Fatiha yana wannan addu'ar to ba ita kadai bace wanda ta tabbata ma'aiki alaihi salatu wassalam yana yi akwai wannan hadisi na Abu Huraira wanda yana cikin sahihaini akwai hadisin Ali ibn Abi Talib wanda al-Imam Muslim ya fitar da shi cikin littafin sa wato wajjahat wajhi lilladhi khalaqa as-samawati wal arda hanifa wa ma ana min al-mushrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana min al-muslimin allahumma anta al-maliku la ilaha illa anta anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi fa atarawtu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta وهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت وصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت تبارك وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك أتو وانا مايك عليه الصلاة والسلام في بعض الأحايين وأتو وانا وانا أدو أربايان يأي تكبيرة الإحرام كافين يشغك سلا أودن سلوك التنكم مايك عليه الصلاة والسلام ينام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك حديث ابو سعيد الخدري wanda yake cikin sunan na abi daud babun mar'a al-istiftaha bi subhanaka sannan kuma akwai hadisi na abdullahi dan umar wanda shi ma yana cikin sahihu muslim wanda shi kuma daya daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu ne yayi wannan addu'ar yace Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila bayan an yi takbiratul ihram ma'aiki alaihi salatu wassalamu da ya gama sallah yace wane ne ya fadi wadansu kalmomi dazu masu tsada shikenan kowa ya shiru ya sake tambaya dai sai daya daga cikin sahabbai yace ni ne na fada bani bin yi nufin kuma ya face dai alkhairi Allah ya ce to na ga mala'ikai na Ubangiji ta'ala suna rigaggeniya wajen daukaka wannan kalmar da ka faɗa. Abdullahi dan Umar ya ce tunda naji annabi ya faɗa haka bungushe ba ina yin ta a cikin sallata. Wato ita ma ana yin du'a ul istiftahi da ita. Da waɗansu daga cikin du'a ul istiftahi wanda sun tabbata idan mutun ya koma irin littattafai wanda suka dauki sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam irin littafin Albani wanda yayi irin na Uthaymeen Allah ta'ala ya ji kansu da rahama zai samu da yawa a can. To yana daga cikin hikima shine idan kai wannan a wannan sallah din kai wacar a wancan sallar kai wacar a wancan sallar dan ya zamanto kana na su duka, amma kada ya zamanto a kullum ka lazumci abu dai dai a abu guda daya, kamar yanda al-Imam Ahmad shi yana ganin cewa mustahabbi ne ka dinga subhanaka allahumma wa bihamdika, saboda ita ta kumshi komai, ta kumshi girmama Ubangiji, ta kumshi neman wato Allah ta'ala ya gafarta maka laifuffukanka, ta kumshi yabo da sauransu. To shi yasa yake so a dinga yin ta. To amma mutum saboda ya haddace su duka yayi wannan a cikin wannan sallah din, yayi wannan a cikin waccar sallah, yayi waccar a cikin waccar sallar, zai sa ya zamanto ya ihada da sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam, bangaren abin da ya shafi du'a ul istiftahi kenan. Na'am.
Wa an Aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bi takbiri wal qira'ati alhamdulillahi rabbil alamin wa kana idha raka'a lam yashkhis ra'sahu wa lam yusawwibuhu walakin bayna dhalika wa kana idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i lam yasjud hatta yastawiya qa'iman wa kana idha rafa'a ra'sahu min as-sajdati lam yasjud hatta yastawiya qa'idan wa kana yaqulu fi kulli raka'atayn at-tahiyyata wa kana yafrishu rijlahu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna wa kana yanha 'an 'uqbati ash-shaytan wa yanha an yaftarisha ar-rajulu dhira'ayhi iftirash as-sab'i wa kana yakhtimu as-salata bi-taslim.
Na'am. Hadithi na gaba a cikin wannan babe shine hadithin Nana Aisha iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Nana Aisha radiyallahu anha tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bit-takbir. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana budewa sallah bit-takbir da yin takbiratul ihram. Wato kamar yanda ma'aikin ya faɗa da kanshi, miftahu salati al-duhur wa tahrimuha at-takbir wa liqira'ati bilhamdulillahi rabbil alamin. Ma'aiki alayhi salatu wassalam ya kasance yana budewa karatu na cikin sallah da karatun alhamdulillahi rabbil alamin, wato yana karanta Fatiha. Wa kana idza raka'a lam yashkhis ra'sahu. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi ruku'u lam yashkhis ra'sahu baya daga kanshi sama ya zamanto kanshi ya kere bayan shi, walam yusawwibuhu kuma baya sadda kanshi kasa ya zamanto yayi fanti irin sabkan ruwa na tal da ake yi, ya zamanto kan a kasa bayan a sama, shine at-taswib. Walakin bayna zalika, sai dai ma'aiki alaihi salatu wassalam wato yana yin ruku'u yana ajewa kanshi baina dalika baina wato ar-rafi'i wal khafdi, yana ajewa kanshi ya zamanto da kanshi da bayansa duka tsawon su daya, irin in za a yi rufi wanda yake na kuri. To haka ma'aiki alaihi salatu wassalam idan yayi ruku'u haka yake, yanda idan wancan gurin ya dan dago wannan gurin ya dan yi kasa sai a zo a cike wannan gurin da ya kasa ya zamanto sun yi daidai ko. To haka manzo Allah idan yayi ruku'u yake, an gane ba wani guri yayi tudu wani guri yayi gangare, ya zamanto koda za a dora ƙwarya a saman gadan bayan shi to za ta tsaya, an gane ko. To wannan shine ruku'u cikakke, ba za ka sadda kanka kasa ba sosai, sannan kuma ba za ka daga kanka ba bayan ka ya zamanto a kasa. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i lam yasjud hatta yastawiya qa'ima. Ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan ya dago kanshi daga ruku'u lam yasjud baya tafiya yayi sujada hatta yastawiya qa'iman, har sai ya daidaita a tsaye ciccir, sannan kuma yake tafiya yayi ruku'u, ba daga an dago daga ruku'u ba kawai ake tafiya, a'a za ka tsaya ne ka yi at-tamahul wato hatta ya uda kullu fadarin makanahu, hal kowani kashi da kowata gaba ta koma inda ta huto ya zamanto kanu su ka daidaita, sai kuma ka tafi kai sujada. Saboda idan ka dago din a tsayen ma akwai abin da ake karantawa, ba wai kawai dago walbace ake so kai. Idan ka dago ana so ka tsaya ka ce rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, kamar yadda yake cikin sunan Nabi Dawud. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajada lam yasjud hatta yastawiya qa'idan, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ya dago kanshi daga sujada ta farko to baya komawa sujada ta biyu hatta yastawiya qa'idan, har sai ya daidaita a zauna dangalgal, sannan kuma sai ya koma sujada ta biyu. Kenan irin wanda idan suka dago suke yin kai tsaye suna dagowa gush za su maida, wannan ba koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bace. Kuma duk wanda ya mutu yana irin wannan sallah, kamar yanda ma'aiki alaihi salatu wa salam ya fada, wato ya mutu ne ba irin sallah ta annabi ba. Law mata ala hadha la mata ala ghairi millati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, haka ma'aiki alaihi salatu wa salam ya fada ga wani daga cikin waɗanda ya tarra suna sallah, kamar yanda yake cikin littafin Musnad a hadithin Abi Abdullah Al-Ash'ari, yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama marra bi rajulin yusalli la yutimmu ruku'ahu wa la sujudahu, fa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama law mata hadha alama huwa alaihi lamata ala ghairi millati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, fa amma ruku'u ma'a sujud fa inna mathala alladhi yusalli wa la yutimmu ruku'ahu ولا سجوده كمثل الجائع الذي لا ياكل الا التمره او التمرتين لا يغني يعني عنه شيئا.
نعم
حديث هنا cikin musnad na Abu Ya'la, Allah ta'ala ya ji kansa da rahama. To ya kamata a nutsu, idan aka dago daga sujada sai an nutsu komai, mutun ya san inda yake, bayan ya gama kuma azkar wanda ake yi tsakankanin wato sujada ta 1 zuwa ta 2 kenan, wanda ake yi tsakankanin sujadu guda 2, sai kuma ya koma yin sujada ta biyu. Wa kana yaqulu fi kulli raka'atayn at-tahiyya, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yin tahiyya bayan kowace raka'a biyu da yayi. Idan sallah wanda take ruba'iyya ce kenan, idan yayi raka'a biyu to zai zauna yayi at-tahiyyatu lillahi, ita ma kuma tana da kwayawa, ta kai kala 4 ko 5 wanda duka kowace ta tabbata, wata cikin Bukhari da Muslim, wata cikin Muslim, wata cikin Sunan, wata cikin Muwatta da sauransu. Wa kana yafrishu rijlahu al-yusra, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana shimfida kafar shi ta hagu, wa yansibu rijlahu al-yumna, kuma sai ya kafa kafar shi ta dama idan yana zaune. Wato zaman da yake shine wannan yana magana akan al-iftirash. Al-iftirash yanda ake yin shi shine haka ake. Yawa wannan shine al-iftirash, to shine yake magana. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan zai zauna tsakankanin sujadu guda biyu irin wannan zama yake. Al-iftirash wannan ita ce kafar hagun ko? To sai ya shimfida ta. Maimakon a ce ya bar ta a haka, sai ya shimfida ta haka. Sai ya zauna akan ta. Wannan kuma ita ce kafar dama ko? Sai ya kafa ta. An gane? To wannan dukkan zaman shi na sallah in banda zama na ƙarshe, haka ma'aiki alaihi salatu wa salam yake yana yin al-iftirash. To akwai lokacin da kuma yake yin al-iqa'a. Al-iqa'u wato shine mutun ya zauna akan dindinniyarsa. An gane ko irin wannan zaman kenan. Yawwa, to wannan shi kuma ba a yin shi lokacin da ake cikin tahiyya, ko tahiyya ta farko ko ta biyu, ba a wannan zaman. Wannan ana yin shi ne bainar sajdatayni, kamar yanda ya tabbata a sunna. Hadithin yana cikin Sahih Bukhari, athar na Abdullah ibn Abbas, Bawus ibn Kaysan al-Yamani, Abu Abdurrahman, wato ya tambaye Abdullah ibn Abbas game da wannan zama. Yace inna lanarahu jafa'an bil rajul, fa qala la bal hiya sunnatu nabiyyikum sallallahu alayhi wa sallam. Yawwa, an gane ko? To wannan shine al-iftirash. To ma'aiki alayhi salatu wa salam ya kasance yana shimfida kafar shi ta hagun, wa yansibu rijlahu al-yumna, kuma ya kafa kafar shi ta dama. وكان ينهى عن عقوبة الشيطان ما يكي صلى الله عليه وسلم يا كسن شينا ينهني دنغني دسوغني إرن نشيدا أتكن صلى ويثن دشيدا يكي دسوغني أغيره to yawancin malaman da suka yi sharhin wannan hadisin suna fassara shi da al-iqa'ul manhiyyu anhu. Al-iqa'ul manhiyyu anhu shine mutun yayi irin zaman raƙumi. An san da raƙumi yake zama ko? Na'am. Ala ga yana da wahala ba. To ba yin irin shi a cikin sallah, amma akwai wanda za ka ga cewa Allah ya ba su baiwar wannan zaman, baya ba su Allah ko zama da kawo wannan zaman rikim. To wannan ba a yin shi a cikin sallah, ko mutum Allah ya bashi baiwar irin wannan zama din, to kale yi shi a cikin sallah saboda wannan irin zama ne na shaidan. To ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi hani game da irin wannan zama a cikin sallah. In za ka yi kayanka ka yi haƙuri ka yi shi a wajen sallah, amma a cikin sallah ba a yin shi. Wa yanha an yaftarisha ar-rajulu dira'aihi iftirash as-sab'i, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yin hani an yaftarisha ar-rajulu dira'aihi, mutun ya shinfida damatsinan shi a kas lokacin da yayi sujada, iftirash as-sab'i kaman yanda namomi na daji suke, wato shinfida kafafuwan su na gaba. Wato lokacin da mutun yayi sujada, abinda ake bukata da shi shine wadannan tafuffukan kadai ake so su yi haka. Kale ya zamanto cikin sujada tashi ya haka, idan ya haka ya yi kamanceccen niya da waɗansu daga cikin namomi na daji wanda idan za su kwanta suke yin irin wannan, wato shinfida kafafuwansu na gaba. An gane ko? Yawwa, idan ya yi sujada kawai haka zai dora tafuffukan shi ne kadai ba tare da ya dora nan ba. Sannan kuma wajen dora tafuffuka haka za a musu, ba za ka musu haka ba, ba za ka musu haka ba, haka su kallaci ala kibla. Yawwa, an gane ko? Wa kana yakhtimu salata bitaslim, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana rufewa sallar shi da yin sallama, wato da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, assalamu alaikum wa rahmatullah, kamar yadda yake cikin sunna. An gane ku? To wannan hadisi na biyu a cikin wannan babi, hadisin na Aisha radiyallahu anha, yana ɗaya daga cikin hadisan da malam ya karya ka'idar shi. Wannan hadisi ne wanda al-Imam Muslim kadai ya kadaita da rawaito shi, babu shi a cikin Sahihul Bukhari. In zaka karanta Kitabus Salati cikin Sahihul Bukhari ba zaka samu wannan hadisin ba. To saboda dama shi dan adam ajizi ne, tare yake bai cika 10 ba. To kuma wannan hadisi yana da kwai illa wanda a cikin sa, shi yasa al-Imam al-Bukhari bai kashi cikin littafin sa ba, saboda yana daga cikin riwayal Abu al-Jawza daga nana Aisha. To shi kuma al-Imam, wato yawancin malamai an-Nuqat, wato suka ce shi Abu al-Jawza bai ji hadisi daga nana Aisha ba. Sannan kuma wannan hadisin al-Imam Muslim ya rawaito shi ta hanyar Abu Amr Abdurrahman ibn Amr al-Awza'i, wanda shi kuma ya rawaito shi ne mukatabatan la sama'an. An gane ko? To shi yasa ya zamanto wannan hadisin yana daga cikin hadisan da al-Imam Muslim ne suka kadaita da rawaito shi, al-Imam al-Bukhari wato bai rawaito shi ba. Al-kamalu lillahi subhanahu wa ta'ala. Na'am.
Wa ana billahi bin Umar radiyallahu anhu ma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibayhi idha iftataha as-salata wa idha kabbara lir-ruku'i wa idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i rafa'ahu ma kadhalika wa qala sami'a Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu wa kana la yaf'alu dhalika fi as-sujud.
Na'am. Hadithi na gaba a cikin wannan babe shine hadithin Abdullahi dan Umar, yardal Allah ta kara tabbata a gare shi, shi da mahaifinsa. Abdullahi dan Umar yace haqiqa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana daga hannayen shi guda biyu lokacin da zai yi takbiratul ihram, hadwa mankibaihi dabra da kahudin shi. An gane ku? To wajen daga hannaye kana da kai fuskoki guda uku, wanda kuma kowace ta tabbata a sunna ta ma'aiki alaihi salatu wasalam ba za fita daga cikin bukhari da muslim din wadansu cikin bukhari da muslim muttafaq ne wadansu kuma cikin muslim ne wadansu cikin bukhari na farko shine lokacin da zaka yi kabbara kai kabbara tare da daga hannaye an gane ko wannan ya halitta kuma huska ta biyu zaka iya daga hannayen kana ajiya kuma sai kai kabbara huska ta uku zaka iya yin kabbara sannan kuma ka daga hannayen naka daga baya wannan kowanne ya tabbata hadithin Abdullahi dan Umar ya ce yarfa'u yadaihi hadhu mankibaihi idhaftataha salata an gane ko kabbara to wadansu kuma irin hadithin Malik ibn al-Huwairith wanda shi kuma yana nuni akan cewa yarfa'u yadaihi hadhu udhunaihi thumma yukabbir an gane ku to akwai kuma gurin da yake cewa kabbara thumma yarfa'u yadaihi hadhu udhunaihi an gane ku wa idha kabbara lirruku'i to ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi zai bayyana mana guraren da annabi yake daga hannaye guri na farko shine lokacin da zai yi takbiratul ihram wato ana daga hannaye kenan ku a ce Allahu akbar sannan kuma wa idza kabbara lirruku'i lokacin da yayi kabbara ta zuwa ruku'u shi ma yana daga hannun shi lokacin da zai tafi ruku'u guri na biyu kenan bayan ya gama karatun Fatiha da karatun sura idan za a tafi ayi ruku'u to ana daga hannaye shi ma nan guri na uku wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i idan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya dago kanshi daga ruku'u lokacin da zai ce sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu ko allahumma rabbana lakal hamdu ko rabbana walakal hamdu ko allahumma rabbana lakal hamdu wato yana daga hannaye shi ma a lokacin nan gurare guda uku kenan ku shine ce rafa'ahu ma kadhalika yana daga hannayen shi kamar yanda aka ambata a baya shine hadhu mankibaihi wa qala sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana cewa sami'a Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu wa kana la yaf'alu dhalika fi sujud ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance baya daga hannayen shi idan zai yi sujada an gane ko idan ya dago kanshi daga sujada ta farko zai tafi sujada ta biyu baya daga hannayen shi to kamar yanda malamai suka yi talkhis din guraren da ake daga hannaye inda suka tabbata shine gurare guda hudu wannan hadisin ya tabbatar da guri na guri uku to guri na hudu hadisin Abdullahi hadisin Muslim shi ma na Abdullahi dan Umar din ne shi kuma ya tabbatar da cewa idan ya tashi bayan yayi raka'a biyu lokacin da za a tafi a tafi raka'a ta uku to idan ya miƙe yana yin kabbara yana daga hannayen shi guda biyu an gane ko sune gurare guda hudu kenan idan mutum yayi raka'a ta farko zai tafi raka'a ta biyu wannan ba kowa bane daga cikin malamai suka tafi akan cewa ana daga hannaye a wannan gurin an gane ko sannan kuma bayan sajda ce ne bayan kayi sujada ta farko zaka koma ta biyu ba kowa bane daga cikin malamai wanda suka tafi ana daga hannaye a wadannan guraren kenan guraren nan guda hudu sune wanda suka tabbata wanda idan kowa koma litafin tafsiru tafsirul Allah na Ali Bassa wato za ku ga cewa yayi bayani ana na'am
wa abin Abbas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kubiratu an asjuda ala sab'ati a'zumin ala jabahati wa ashara bi yadihi ila anfihi wa yadaini wa rukbataini wa dharafi na qadamaini
na'am sai kuma hadisi na gaba shine hadisin Abdullahi dan Abbas yardal Allah ta kara tabbata a gare shi shi da mahaifinsa Abbas ibn Abdul Muttalib Abdullahi dan Abbas yace ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin wato an umarce ni in yi sujada akan gababuwa guda bakwai ana amarni rabbi an asjuda ala sab'ati a'dha'in Ubangiji na subhanahu wa ta'ala ya umarce ni da in yi sujada akan gababuwa guda bakwai. Gaba ta farko alal jabhati. An umarce ni da in dora goshi na akan ƙasa lokacin da zan yi sujada. Wato idan mutum yayi sujada akwai guraren da ake tabbatar da su akan ƙasa ko kuma akan shimfidar da take shimfida akan ƙasa din. Shine na farko goshi. Wa ashara biyadihi ila anfihi, sai yayi nuni da hannunsa zuwa ga hancin sa, yace nan da kuma nan. Lokacin da mutum zai dora goshin shi a ƙasa, shine zamanto da karan hanci a da tsinin hancin sa da kuma goshin shi sun tabbata a ƙasa din, ko sun tabbata akan shinhudar da take shinfuda a ƙasa din. Sai kuma na biyu, wal yadain, da kuma hannaye na guda biyu, in aka hada ga daya ga biyu nawa, uku kenan ko. War rukubatain, da kuma gwiwoyi guda biyu, su ne nan. Lokacin da mutum zai yi sujada ya zamanto ya tabbatar da su a ƙasa, an gane ko, nawa in aka hada, biyar. Wa atrafil qadamayn, da kuma tsinin kafafu, su ne yatsotsi nan kenan, zamanto lokacin da mutum yayi sujada ya tabbatar da su a ƙasa, kale musu haka, kale ya daje su, ya zamanto sun tabbata a ƙasa. An gane ko, waɗannan su ne gurare guda bakwai wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce an umarce ni da in yi sujada a kansu: hannaye, goshi, tsinin hanci, sai kuma gwiwoyi, sai kuma tsinin kafafu. Wannan su ne inda aka ce mutum ya dora, kale ya zamanto ya yi kuma algulu, ya huce gona da iri, ya ce to bari in yi takwas ne kuma in yi dan jara, ko ya yi tara ma in aka yi wasa, ya tsaya a bakwai ɗin, kale ya huce haka nan, kale ya ƙasa da bakwai, kale ya ƙare akan bakwai. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nasi khairul umuri awsatuha. Na'am.
Wa ana bi hurairata radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama idha qama ila as-salati yukabbiru hina yaqumu thumma yukabbiru hina yarka'u thumma yaqulu sami'a Allahu liman hamidahu hina yarfa'u sulbahu min ar-ruku'i thumma yaqulu huwa qa'imun ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس.
نعم. Hadisi na gaba a cikin wannan babe shine hadisin Abu Huraira, Allah ta'ala ya kare yadda da shi. Abu Huraira yace ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza qama ila salati, idan ya tashi zuwa ga sallah, yukabbiru, yana yin kabbara, hina yaqumu, lokacin da ya tsaya, lokacin da yake tsaya a lokacin yake yin kabbara. Idan mutum zai yi sallah ba zai yi kabbara ba, yana zaune. Salla ta farilla ana yin takbiratul ihram ne tsayuwa, saboda takbiratul ihram wannan farilla ce daga cikin farillai na sallah ko. To yana yin kabbara lokacin da yake tsaye. Thumma yukabbiru hina yarka'u, sannan kuma yana cewa Allahu akbar hina yarka'u, lokacin da yake tafiya zuwa ga ruku'u. Lokacin da zai yi ruku'u, a lokacin yake cewa Allahu akbar, yana cikin, yana at-talabbus bil fi'l kenan, yana cikin ruku'u din yake cewa Allahu akbar. Ba zai bari ba sai ya tafi yayi ruku'u zai ce Allahu akbar, ko kuma kafin ya tafi yayi ruku'un ya ce Allahu akbar. An gane ko? Bayan ya gama karatu shikenan ya daga hannun shi Allahu akbar sai ya tafi. An gane? Yawwara. Thumma yaqulu sami'a Allahu liman hamida hina yarfa'u sulbahu min ar-ruku'i, sannan kuma yana cewa sami'a Allahu liman hamida, lokacin da yake dagowa gadan bayan shi daga ruku'u, lokacin da yake dagowa daga ruku'u bayan ya gama addu'o'i wanda ake yi a cikin ruku'u, tasbihi subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ghfirli subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ghfirli subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ghfirli, ko subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim, ko subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, ko subuhun quddusur rabbul malaikati war ruh, da sauran dai addu'o'i wanda ake yin su a cikin ruku'u. To bayan ya gama, idan zai dago, yana gamawa, idan zai dago zai ce sami Allahu liman hamida, lokacin da yake dagowa gadan bayan shi daga ruku'u. Thumma yaqulu wa huwa qa'imun rabbana wa lakal hamdu, sannan kuma yana fadar wannan addu'a lokacin da ya tsaya ciccir, bayan ya dago daga ruku'u ya tsaya yana kallon alƙibla, kuma zai ce rabbana wa lakal hamd, ko yace Allahumma rabbana walakal hamd, ko yace Allahumma rabbana lakal hamd, ko rabbana lakal hamd, ko yace ta tabbata. Na'am. Thumma yukabbiru hina yahwi sajidan. Sannan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana cewa Allahu akbar lokacin da yake sirmiyawa halin kasancewar shi yana mai sujada. Wato lokacin da ya gama cewa Allahumma rabbana lakal hamdu, to zai tafi yayin sujada ko? To a cikin wannan sirmiyawar tashi yake ce Allahu akbar. Ba sai ya je ya dora goshin shi a ƙasa ba zai ce Allahu akbar, ba kuma yana tsaye ba ciccir zai ce Allahu akbar. Thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, sannan kuma yana cewa Allahu akbar lokacin da yake dagowa kanshi daga sujada ta farko zai zauna tsakankanin sujadu guda biyu. Thumma yukabbiru hina yasjud, sannan kuma yana cewa Allahu akbar lokacin da yake komawa sujada ta biyu. Thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, sannan kuma yana cewa Allahu akbar lokacin da yake dagowa kanshi daga sujada ta biyu zai tafi raka'a ta gaba. Thumma yaf'alu dhalika fi salatihi kulliha, sannan kuma ma'aike sallallahu alaihi wa sallam yana aikata wannan siffar da aka fada a cikin sallar shi gabaki dayanta, a cikin raka'o'in sallar gabaki daya, hatta ya qadiyaha har dai ya gama sallar. Wa yukabbiru hina yaqumu min ath-thnitaini ba'da al-julus, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana cewa Allahu akbar lokacin da yake mekewa daga raka'o'i biyu da yayi bayan yayi zaman tahiyya. To a wannan lokacin bayan ya gama karatun tahiyya zai meke ya tafi zuwa raka'a ta uku yake cewa Allahu akbar. An gane ku? To waɗannan a guraren da ma'aiki alaihi salatu wassalam yake yin kabarbari ne, sannan kuma gashi yanda yake yi lokacin da yake yin su. Kenan kowanne daga ciki kana cikin at-talabbus bil fi'l kake yi ba sai ka gama aikin wannan ba sannan zaka yi shi. In zaka dago daga ruku'u ka tafi ka tsaya ciccir a cikin wannan dagowar a lokacin kake cewa Allah sami Allahu liman hamida. In zaka tafi sujada ba sai ka je ka dora goshin naka ba zaka ce Allahu akbar. A kana cikin wannan silmiyawa din a ciki za a ji ka ce Allahu akbar. Yawa an gane ku? Na'am.
Wa an mutarrif bin Abdullah ya qala sallaytu ana wa Imran ibn Husayn khalf Ali ibn Abi Talib fa kana idha sajada kabbara wa idha rafa'a ra'sahu kabbara wa idha nahada min ar-rak'atayn kabbara falamma qada as-salat akhadha bi yadi Imran ibn Husayn wa qala qad dhakarani hadha salat Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fa qala sallana salat Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam.
Hadithi na gaba an Mutarrif ibn Abdullah ibn Shakhir radiyallahu an, wannan hadithi an jiyo shi daga Mutarrif ibn Abdullah ibn Shakhir, yace sallaitu ana wa Imran ibn Husayn, ni da Imran dan Husayn mun yi sallah khalfa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, a bayan khalifa na hudu shine Ali ibn Abi Talib yarda Allah ta kara tabbata a gare shi, mun yi sallah a bayan shi a matsayin limami namu mu kuma a matsayin mamu gare shi. Fa kana idza sajada kabbara, ya kasance idan zai tafi yayi sujada yana cewa Allahu akbar. Wa idza rafa'a ra'sahu kabbara, idan zai dago kanshi daga sujada yana cewa Allahu akbar. Wa idza nahada min ar-rak'ataini kabbara, idan ya cirata daga raka'a ta biyu zai tafi raka'a ta uku bayan yayi tahiyya yana cewa Allahu akbar. Falamma qada as-salata, lokacin da Ali ibn Abi Talib ya gama sallan nan ya sallame, akhadha bi yadi Imran ibn Husayn, Mutarrif ibn Abdullah ibn Shakhir yace sai Imran ibn Husayn ya kama hannuna. Fa qala, yace da ni, qad dhakarani hadha salata Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, yace wannan limamin namu Ali ibn Abi Talib ya tuna mun sallar ma'aiki, ya tuna mun sallar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. akwai wani idan kaje yana karatu zaka ji ka tuna wani saboda karatun shi ya shige da karatun wancan ko idan kaga wani yana tafiya zaka tuna wani saboda tafiya su za zama to iri daya ko wani idan yayi magana zaka tuna wani saboda magana ta su kusan shige daya ce to shi ma yadda ya ga sallar irin sallar da yake musu kawai sai annabi ya hado mishi are yace qad zakkarani hada salata muhammad wannan limamin namu ya tuna mana sallar mu aiki na kun biyu mai sallah a baya limamin da ya tuna mu irin sallar annabi kaman wannan limamin namu aw qala sallabina salata muhammadin sallallahu alaihi wasallam mudarrif ibnu abdullahi wato shakkun ne daga gare shi shin Imran ibn Hussein yace qad zakkarani hada salata muhammadin koko yace a sallabina salata muhammadin wannan limamin namu ya mana salla irin salla ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya mana salla irin yanda kaga sallar tashi wannan haka sallar annabi tace eh wato irin wato kamar yace sak sallar annabi kenan eh sak sallar annabi ce ya mana wannan to kaga yanda sahabbai suke kwadayi akan cewa su zo su da yanda sifar salla ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu take ba tare da sun yi kari ba ba tare da sun yi rage ba saboda waɗanda suka yi salla a bayan annabi suna da yawa idan kai salla kai fatka dan ma to kana suna gani za su ce wannan ga gurin da kai zo da shi inda yake da kai matsala an gane ku na'am
وعن البراء بن عازم رضي الله عنهما قال فمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجرت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته
فسجد يوا جم دين شيني yake da kai wasali
فسجدته فجلسته بين
فسجدته haka ne inda ka fadi ne
فسجدته
eh
فسجدته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء
نعم.
وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء
نعم حديث نغبا شيني حديث البراء ابن عازب الله تعالى يقال يداد شيد ما هيفنسا البراء ابن عازب يتي رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم yace na qarawa sallah ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ido shine arramqu shine ka qarawa abu ido ka tsaya ka kare mai kallo saboda ka koyi irin shi shine arramqu ya sha bambam da annazaru an gane ku ramaqtu salata wato na qarawa sallah ido ma'a muhammadin sallallahu alaihi wasallama tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam haka sahabbai suke idan suna sallah da annabi tsayawa suke su kakkabo hankalinsu ga baki ɗaya su aje shi a guri ɗaya akan wannan sallah din duk abinda annabi yake in huci yayi a guri kaza sai sun ce ya ce kaza yayi huci a guri kaza kamar yadda Abdullah ibn Shakhir wato ya faɗa yana cikin sunan na Abi Dawud in huci yayi in yayi shiru bayan ya karanta wata aya kafin ya ci gaba sai san rawaito mana yace to shi ma ya qarawa sallar da yake yi tare da ma'aiki alaihi salatu wassalam yace fawajatu qiyamahu yace sai na samu dadewar da yake yi a tsaye farak'atahu da kuma dadewar da yake yi idan yayi ruku'u kafin ya dago daga ruku'u fa'atidalahu ba'da ruku'ihi da kuma dadewar da yake yi wajen daidaituwar shi a tsaye ciccir bayan ya dago daga ruku'u kafin ya tafi sujada fasajidatahu da kuma dadewar da yake yi idan ya dora goshin shi a ƙasa yana cikin sujada fajalsatahu baina sajadataini da kuma dadewar da yake yi tsakankanin sujada ta daya zuwa da sujada ta biyu shine zaman da ake tsakankanin waɗannan sujadin fasajidatahu da kuma dadewar da yake yi a cikin sujada shi ta biyu fajalsatahu ma baina taslimi wal insiraf da kuma dadewar da yake yi a zaune bayan ya sallame kafin ya tashi daga gurin shi na limami qariban min as-sawa'i yace na same shi kusa yake da daidai da daidai a to waɗannan dukkanin su yace ya lura da tsayuwar shi da ruku'un shi da dadewar da yake in ya dago daga ruku'u kafin ya tafi sujada, da dadewar da yake yi a cikin sujada, da dadewar da yake tsakankanin sujadu guda biyu a zaune, da dadewar da yake a cikin sujada ta biyu, da dadewar da yake bayan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum kan ya tashi ya ce kusan din dai wuyansa ɗaya ne kawai, san makalkal ne. An gane ku? Qariban min as-sawa'i. Wa fi riwayati al-Bukhari, a cikin wata riwaya ta al-Imam al-Bukhari, a cikin riwayar Imam al-Bukhari, ma khalal al-qiyam wal qu'ud, banda dadewar da yake yi a tsaye tsayuwa ta karatun Fatiha da ta sura, saboda ita wannan ba za a hada su ba. Wal qu'ud, da kuma dadewar da yake yi a zaune bayan ya gama sujudu guda biyu a zaman tahiyya kenan, to waɗannan su ba a hada su da saura. Saboda a tsayuwar shi zai iya karanta Fatiha, ya karanta alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'maluhum. Haka yana uku suratul qitali ta kai kusan aya 29, ko ba ta ruha 30 ba dai kadan ne za ta rage, ko wani lokaci yana karanta suratul duri, suratul duri ta kusan aya 50 wajen 47 za ka lissafa, wani lokaci yana karanta suratul anfali rabunta kamar yadda muka karanta. An gane ku? To zaka cewa ba zaka sada ba zaka hada ta da ruku'un da dadewa da zai a cikin ruku'u, to amma dadewar da zai a ruku'u, da dadewar da zai idan ya dago daga ruku'u kafin ya tafi sujada, da dadewar da yake a cikin sujada, da dadewar da yake yi tsakankanin sujadu guda biyu, wannan kusan san makalkal shine abin da yake so ya tabbatar. An gane ku? Na'am.
Wa an sabit min al-bunani an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala inni la alu an usalli bikum kama kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yusalli bina. Qala sabit, fa kana Anas yasna'u shay'an la araakum tasna'unahu, kana idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i intasaba qa'iman hatta yaqula al-qa'ilu qad nasiya, wa idha rafa'a ra'sahu min as-sajdati makatha
hatta yaqula al-qa'il wa qad nasiya. Hadisi na gaba Thabit ibn al-Bunani, Thabit ibn Aslam al-Bunani, Allah ta'ala ya ji kansa da rahama, ya jiyo daga Anas dan Malik yardal Allah ta kara tabbata a gare shi. Anas dan Malik yace inni la alu an usalli bikum kama kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama yusalli bina, inni la alu, yace haƙiƙa ni ba zan taƙaita ba, ma'ana inni sa'ajtashidu fala uqassiru an usalli bikum, yace da sannu zan bayar da matuƙar ƙoƙari na, ba zan taƙaita ba, an usalli bikum, lalle zan muku sallah kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yusalli bina, kamar yanda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana mana sallah. Anas dan Malik sahabi ne na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam, sannan kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suke ƴan gida na ma'aiki, wanda shine khadimi na annabi, wanda ya mai hidima tsawon shekara 10 tunda annabi ya zo Madina suke tare da shi. To amma Anas ya ce to zan koya muku yanda ake sallah, to kaga lalle ka zo ka kasha labari. An gane ku? In aka ce wani zai yi muhadara ba sai an gayyace ka ba, akwai muhadarar da in baka tafi ba an aka ce me yasa baka je, baka ce ba a gayyace ka ba, amma akwai muhadarar da kaji ta liman wani zai yi muhadara, ko malam wani zai yi muhadara, ko daktar wani zai yi muhadara, to ba a garin nan ba ko a wani gari ake, inda kusa ne da garin ka kuma kana da kwai wato fursa ta tafiya za ka tafi. To Anas dan Malik ya ce zan muku sallah irin yanda annabi yake mana. Qala Thabit, Thabit ibn Aslam al-Bunani yace fa kana Anas yasna'u shay'an la araakum tasna'unahu liman Anas, Allah ta'ala ya kare yadda da shi, ya kasance yasna'u shay'an, yana aikata wani abu na cikar sallah da kuma nagartatta da kuma kyawanta, wanda la araakum tasna'unahu ku bana ganin kuna yin shi. Yana ga wa daliban shi ne, yace a cikin wannan sallah da ya mana akwai waɗansu abubuwa wanda yake yi na adan sallah da cikarta da kuma kamalata, wanda ku ban ga kuna yi ba a cikin sallar ku. Kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'in tasaba qa'iman hatta yaqula al-qa'ilu qad nasiya. Wato Anas dan Malik radiyallahu anhu ya kasance idan ya dago kanshi daga ruku'u, in tasaba qa'iman, yana kafuwa a tsaye cicir, yana tsayawa ciccirye jima hatta ya kula alqa'il har ma dai mai fada zai iya cewa qad nasiya liman anas ya manta ba tsayuwa ta farko bace tsayuwa ce ta tsakankanin ruku'u zuwa sujada wato saboda dadewar da yake yi bayan ya dago daga ruku'u kafin ya tafi sujada har mai fada zai iya cewa ya manta cewa ba tsayuwar karatun fatiha da sura bace tsayuwa ce wanda ta dagowa daga ruku'u zuwa tafiya sujada وإذا رفع رأسه من السجدة أنس بن مالك رضي الله عنه يا كسنتي idan ya dago kanshi daga sujada ta farko ya zauna tsakankanin sujadu guda biyu lam yasjud shine makatha yana dadewa a zaune kafin ya koma sujada ta biyu hatta ya qula alqa'il har ma dai mai fada zai iya cewa qad nasiya mala Anas ya manta tsakankanin sujadu guda biyu ne yake ba zaman tahiya bane ko yake wa saboda dadewar da yake a zaune saboda ita sallah dama ko inanta addu'a ce da kuma karatu shi yasa ba a so mutun ya gaugawa a ciki kawai ka tsaya kai ta gaya wa Allah buƙatotinka ko ina da ka sani a cikin sallah akwai abubuwa masu muhimmanci da ya kamata mu dinga fada a cikin sujada idan kai duk matsala da ta dame ka to kai kokari ka gaya wa Allah Allah shine mai yaye wato zai yaye maka ita sujada ko aqrabu ma yakunu al'udu min rabbihi wa huwa sajidun haka ma aike sallallahu alaihi wasallama ya fada sannan kuma addu'a wanda ake tsakankanin sujadu guda biyu za ka cewa gafara ce kake nema waje Allah Allahumma ghafirli warhamni wahdini wajburni warzuqni wa'afini kaga waɗannan abubuwa da wasu wani ake nema har da warzuqni fa a ciki wa eh kaga za ka baka inna hadha la rizquna ma lahu min nafad yamma kai wurdin ta 12 kaga in kala zuciya nan ko 5-5 kake yi ko 7-7 kake yi ko 3-3 kake ka ganin cewa dai a kullum za ka kusan kai 15 a 3-3 kai ya yi 15 ma a 3-3 za ka a sallah daya ma kai wajen 12 a miraka a 4 kenan a 3-3 ma baina sajda ta ne saboda kowata kai yafi 12 ya kai 24 a sallah daya ma mai raka huru kai 24 a 3-3 ma saboda ka ko wata raka tana da sujudu guda biyu a kai 12 kai tunda sujudu guda biyu gare ta amma kuma zama ne guda daya won zama baina sajda ce ne daya ne a kowace raka kenan sai ya zaman to kai 12 a kowace raka mai raka a sa a kowace sallah mai raka hudu Allahumma ghafirli ka ka roki Allah ya gafarta maka laifuffukanka ba wanda yake kubuta daga aikata laifi warhamni Allah ka ji kaina kaga ko wanda zai ce ba buƙatar jin kan Allah wahdini Allah ka tabbatar da ni akan shari'a ko wanda zai ce shi yafi karfin ya roki wannan wajburni Allah ka daidaita ni ka dora karayata din inda ya zama to ina da kai na ƙasa Allah ka gyara mini shi kaga wannan kowa ya san ina da kai na ƙasa warzuquni Allah ka arzuta ni Allah ka arzuta ni wadatar zuci Allah ka sa in fi karfin wato harshe na wajen abin da ya shafi tambaye-tambayen kayan mutane sai kuma wa afi ne akwai wanda zai ce baya neman Allah ya bashi lafiya wanda zai ce shi lafiyar hoda yake da ita ma wannan abubuwan kowane wanda ya kamata ne mutun ya raka roka za ka ga mu kawai limamin in ya tsaya ya yi wannan guda uku ko guda biyar za a ce wallahi ya tsawaita dawwalta bina ya imam yau ka mana sallah mai tsawo haba ina wannan ina dan kanta kusan minti 15 kai a ruku'u daya kuma ina gani a sallar duka ma baka wuce minti 7 ko minti 8 amma saboda shi ya saba irin sallah mai raka'a 4 ayi ta cikin minti 3 minti 2 minti 4 an kare a tashi aje uzuri kai ta cikin minti 7 to shi sai kai canza mai lissafi gabaki da game da mai ita minti 15 ko minti 30 shi a tunanin shi yauwa sai mu kwana anan a karatu na gaba insha Allah ta'ala za mu tashi daga hadisin Anas kun أولا بهذا القدر كفاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك